horizon, continue à l'exprimer, il est disponible sur toutes les...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'az ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin 19 ga watan Fabrairu na 2024. To bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban kasar Ghana ya ja hankalin takwarorinsa na kasashen Afirka da suka halarci taron gamayyar kungiyar raya kasashen Afirka AU da su yi azama wajen nemo sabbin dabarun bunƙasa tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka. Kasancewar tsarin tattalin arzikin duniya bai dace da tsarin kasashen Afirka ba. Sannan kuma za ku ji irin lambarwar da ke gudana tsakanin shugabancin hukumar cin hanci da rashawa na jamhuriyar Niger na yanzu da kuma shugabannin kungiyar na baya. Sai shirin 'yan kasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwari kan gabatar a duk ranar Litini a daidai wannan lokaci. Wannan makon kuwa shirin ya raja ne akan korafi da zargin tauye haƙƙin 'yan kasuwar dabbobi ta Oji River Ugwaba da ke Enugu a shiyar kudu maso gabashin Najeriya bayan da hukumomin jihar ta Enugu ta rusa kasuwar a makonnin da suka gabata. Sai kuma labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma da yanzu sai a sake gyara zama domin a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yulia Navalnaya, uwar gida ga shugaban yan adawar Russia Alexei Navalny, da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata, ta sha alwashin ci gaba daga inda mijinta ya tsaya a ayyukan da yake na fafutuka, inda ta ce za ta ci gaba da yakin neman yanci tana mai kira ga jama'a da su mara mata baya. Yayin wani jawabi da ta yi ta kafar bidiyo, Navalnaya ta zargi shugaban Russia Vladimir Putin a matsayin wanda ya kashe mata miji.
Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея.
Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito Navalnaya cikin harshen Rashanci tana cewa mun san dalilin da yasa Putin ya kashe Alexei. Za mu sanar da ku nan ba da jimawa ba. Babu haufi. Za mu binciko waɗanda ke da hannu da kuma yadda aka kashe shi. Za kuma mu faɗi sunayensu har da nuna fuskokin su. Ta ƙara da cewa abu mafi muhimmanci da ya kamata su ci gaba da yi shine dorawa daga inda Alexei ya tsaya a fafutukar da yake yi. Mutuwan Navalny a wani gidan yariyin Rasha a ranar Juma'a ta haifar da suka a ciki da wajen kasar, yayin da kasashen yammaci suke zargin fada Kremlin da hannu a mutuwar tasa, inda shugaba Biden ya ce babu wata Putin na da hannu a kisan. Sai dai kakakin fada Kremlin Dmitry Peskov ya musanta hannun gwamnati a mutuwar ta Navalny, al'amarin da ya kwatanta a matsayin wanda ba zai taɓa yiwuwa ba, yana mai cewa gwamnati na kan gudanar da bincike kan lamarin. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yau Litinin a kudancin Gaza, yayin da jami'an lafiya a yankin ke cewa adadin Falastinawa wanda suka mutu tun bayan barkewar wannan rikici a watan Oktoba ya haura 29,000. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta ce hare-haren na Isra'ila sun halaka mutum 107 cikin kwana guda, yayin da adadin mutanen da suka ji rauni ya haura 69,000. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta hada jimallar sunayen fararen hula da na mayakan Hamas a wannan kiyasin da ta bayar. Tana mai cewa mafi akasarin waɗanda hararen suka fi rutsawa da su mata ne da ƙananan yara. Waɗannan hare-haren na zuwa ne yayin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwa kan shirin Isra'ila na kai samami a birnin Rafah da fararen hula ke neman mafaka. A yau Litinin, 'yan tawayen Houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin ƙasar Belize yayin da yake ratsawa ta mashigar Bab el Mandeb. Wata sanarwa da Houthin ta fitar ta bayyana sunan jirgin a matsayin Rubima, wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗen daular Laraba zuwa Bulgaria. Mayakan na Houthi sun fara kai hare-hare tun a watan Nuwambar bara, inda suke amfani da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami a tekun Maliya. 'Yan tawayen waɗanda ke samun goyon bayan Iran sun ce suna kai hare-haren ne don nuna goyon baya ga Falastinawa da ke Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan manoma a Prague, babban birnin jamhuriyar Czech, sun datse zirga-zirgar ababen hawa da motocinsu na tarakta a yau Litinin, a daidai kofar ma'aikatar noma a wani mataki na shiga zanga-zangar adawa da tsadar makamashi a sassan nahiyar Turai. yadda aka samu cunkoson ababen hawa kenan yayin da manoman suka datse sashi daya na tagwayen hanyar. Manoma a sassa da dama na nahiyar Turai sun yi ta shiga zanga-zanga a wannan shekara a kasashen Faransa, Poland, Jamus, Spaniya da Italiya a wani mataki na yaki da matsalar tsadar rayuwa. A wannan makon manoman a kasar ta Czech suka shirya shiga zanga-zanga, ko da yake manyan kungiyoyin sun nesanta kansu da gangamin na lumana da aka yi a yau Litinin, lamarin da ya takaita zirga-zirgar ababen hawa. An rufe hasumiyar Eiffel Tower wacce tana ɗaya daga cikin mashahuran wuraren da masu yawon buɗe ido ke kai ziyara a duniya, wacce ke birnin Paris a Faransa. Bayan da ma'aikatan da ke kula da hasumiyar suka shiga yajin aiki da nuna fushinsu kan yadda ba a fitar da isassun kudaden kula da ita, kungiyar ma'aikatan hasumiyar sun ce rashin bata cikakken kulawa zai iya saka rayuwar masu ziyara cikin hadari. Wannan yajin aiki na zuwa ne yayin da birnin na Paris ke shirye-shiryen karɓar bakuncin gasar wasannin Olympics wacce za a fara a ranar 26 ga watan Yulin wannan shekara. Wannan kuma shine karo na biyu da ma'aikatan suke shiga yajin aiki kan wannan dalili. A ƙarshen ƙarni na 19, Gustave Eiffel ya gina wannan hasumiya mai tsawon mita 324 wacce akalla mutum miliyan 6 suke zuwa don kai ziyara a kowace shekara.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar Ghana, inda shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo ya yi kira ga takurorinsa na gwamnatocin ƙasashen Afirka da su haɗa kai su ɗau matakin juya kaso 30% na kuɗaɗen asusun ajiyarsu da ke ƙasashen ƙetare a cibiyoyin hada-hadar kuɗi na Afirka da nufin inganta ma'aunin waɗannan cibiyoyi yadda za su tallafa wa cigaban Afirka. Idris Abdullah, gare ka.
Shugaba Akufo-Addo ya yi wannan kira ne a yayin jawabin da ya gabatar a taron shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin Afirka da aka gudanar a taron shugabannin ƙungiyar tarayyar Afirka karo na 37. Taron wanda aka yi wa takin kafa cibiyoyin hada-hadar kuɗi ta tarayyar Afirka a tsarin ajandar Afirka don soke fasalin tsarin hada-hadar kuɗi na duniya.
We're all in agreement that the way the global financial architecture works at the moment, it doesn't work in our favor. And that there is a need to make some fundamental systemic reform.
Yace dukkanmu mun yarda cewa yadda tsarin hada-hadar kuɗi na duniya ke aiki bai taimaka mana, kuma akwai buƙatar yin wasu muhimman sauye-sauye a tsarin. Amma yin hakan kuma na buƙatar mu yan Afirka mu dauki su matakai da za su taimaka mana wajen samun kuɗaɗen da za su tafiyar da tattalin arzikinmu. Shugaban ya ƙara da cewa idan har aka samu hanyar ƙara ƙarfin samun kuɗaɗe ga cibiyoyin Afirka, to lalle an samu turbar samar da kuɗaɗen cigaban Afirka. Bincike da aka gudanar ya zuwa shekarar 2021 na cewa jimillar ajiyar ƙasashen Afirka da ke ƙasashen waje ya kai kimanin dalar Amurka triliyan 1.1. Shin ko me yasa ƙasashen Afirka ke ajiye waɗannan magudan kuɗaɗe a ƙasar waje? Tambayar da na yi wa masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Tijjani kenan.
Kuɗin da ake ajewa daga ƙasashen waje, musamman wasu bankuna daga Turai, akan ajiye su ne kan imma dalan Amurka, euro, ko kuma wani lokacin ma akan ajiye su kan gold, duk lokacin da yake kasanta shiga masala na wurin faduwar darajar kuɗinta ko kuma za ta yi wani cinikayya da ƙasashen waje, akan yi amfani da wannan kuɗaɗe da yake adana. To kira da yi cewa wannan kudaden kaso 30 ne kada kai kasashen Turai a bar su nan nahiyar Afirka, musamman za a yi adana su daga African Development Bank, Afreximbank Bank, wayannan duka zai taimaka.
A cikin ɗan kwanakin nan da shugabanni da gwamnatocin kasashen Afirka sun ƙara ƙaimi wajen kafa kungiyar lamuni ta Afirka da cibiyoyin hada-hadar kuɗi na AU guda uku, waɗanda suka haɗa da babban bankin Afirka ACB, asusun ba da lamuni na Afirka AMF, bankin zuba jari na Afirka AIB, da ƙirƙirar kasuwar hada-hadar hannayen jari. Wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana, kuma babban daraktan daddalin muhawara da bada shawarwari, wato Advocacy and Policy Alternative Forum, Malam Nuhu Ilyasu, ya yi ƙarin bayani ga alfanun da za a samu idan aka yi aiki da shawarar.
In African countries suka retain 30% of foreign reserve na suka aje da financial institutions in Africa, what it means is that governments na su je wuzi su karbi loans na at concessional rates and ya taimaka government na in its development activities.
Ce idan gwamnatocin Afirka suka rike kashi 30 cikin 100 na kudaden da take ajiyo a waje, idan gwamnatocin suna bukatar rance za su iya zuwa su amsa ba da ruwa ba, wanda zai taimaka wa gwamnatocin gudanar da ayyukan ci gaba. Haka kuma ƴan kasuwan Afirka za su iya zuwa su samu rance su bunƙasa kasuwancin su, kuma hakan zai bude ayyukan yi da kuma kawo ci gaba a Afirka. Shugaban kasar Kenya William Ruto a jawabinsa ya nuna goyon bayansa ga wannan shawara da shugaba Akufo-Addo ya gabatar. Yace shawaran na da matukar muhimmanci idan nahiyar Afirka na son tsallakewa zuwa mataki na gaba. Idris Abdalla Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla. Daga harkokin tattalin arzikin nahiyar Afirka kuma za mu tabo batun siyasar cikin gida a jamhuriyar Niger. Inda wani kace na ce ya kullo kai tsakanin mahukuntan hukumar yaki da almundahana wato Koldef da shugabannin shuɗaɗɗiyar hukumar Halsiya, bayan da a ƙarshen mako shugaban hukumar na yanzu da gwamnatin mulkin soja ta kafa ya zargi tsohuwar hukumar da lalata wasu muhimman bayanai kan binciken lamarin da ya ce yana tarnaƙi ga ayyukan binciken da ke gudana a halin yanzu. Sai dai kwamishinonin tsohuwar hukumar cikin wata sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin wata gamayya sun ce babu ƙanshin gaskiya a wannan zargi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mune Barma ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
A yayin da yake bayani wa manema labarai a ƙarshen wata ganawa da shugaban majalisar CNSP a ƙarshen mako, shugaban sabuwar hukumar Koldef mai yaƙi da almundahana Colonel Abdulwahab Jibo ya sanar cewa shi da mukarrabansa suna samun nasarori a ayyukan kwato kudaden da aka wawura.
To be laid 15,644,000,000.
Yace bitar waɗannan ayyuka a halin yanzu na nunin sun kwato sama da miliyan 15,000,000 na sefa, abinda ya matukar ƙayatar da shugaban ƙasa har ma ya ƙara jaddada musu goyon baya, in ji shi. Shugaban hukumar ya ce turjiyar da suka fuskanta ita ce wacce ke da nasaba da Halsiya, domin a cewarsa ita wannan tsohuwar hukumar yaƙi da cin hanci ta lalata dukkan bayanan binciken da ta gudanar a zamaninta, in banda wasu takardun koke-koken da ta damƙa musu. Sai dai a wata rubutacciyar sanarwar da suka aike wa manema labarai, kwamishinonin shuɗaɗɗiyar hukumar ta Halsiya sun yi watsi da wannan zargi da suka kira maras sushe balle makama. A cewar su dukkan bayanan da ake magana a kansu suna nan a hannu, saboda haka ba abin da aka lalata. Hasali ma hukumar ta Koldef bata taba nuna bukatar samun wasu bayanai ba, an banda rahotannin da ta bukaci ta samu daga Halsiya kuma aka bata, in ji sanarwar haɗin gwiwar kwamishinonin tsohuwar hukumar ta Halsiya. Tuni ƴan fafutuka suka fara bayyana takaici akan wannan dambarwa da suke ganin ba abinda za ta samar face haddasa koma baya a yakin da aka kaddamar da barayin dukiyar ƙasa. Ibrahim Namewa mamba ne a ƙungiyar farar hula ta MPCR.
Duka dai dan kasar Niger ne suke ga aiki, a ga namu gani bai kamata ba a ce ya furta wata magana ba cikin ba an bi saudakawa, dan saboda a gano da cewa ko akwai niyya ta a hana mishi ko kuma yalla ba a ce an hana mishi ba, bai kamata ba a samu irin wannan abubuwan tsakanin su.
Shi ma shugaban kungiyar FCR Sule Umaru na mai nuna rashin jin dadin wannan cece-kuce, ko da yake a cewar sa alama ce ta gazawar sabuwar hukumar a yakin da aka dora mata alhakin aiwatarwa.
Abinda ake jira gare ta ba same shi ba, na biyu kuma ta haito da sheri ga tsoho kungiya, kenan kaga yana nuna cewa Koldef ba ta ke ga aiki fi sabilillahi, kuma manufar da aka sa mata na jiran cewa da za a aiki dan kasa ba sabo ba bambanci ba shi ake ciki ba.
Cin hanci da almundahana na daga cikin manyan matsalolin da ake ayyanawa a matsayin dalilan da ke dabaibaye tattalin arzikin Nishar da cigaban al'ummar ta. A baya dukkan hukumomin da aka dora wa wannan nauyi sun yi fama da turjiya, walau ta ƴan siyasa ko daga mahukunta, abinda ya sa aka wajabta wa jami'an da abin ya shafa rantsuwa kan littafi mai tsarki domin tabbatar da adalci da gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Barma. Masu sauraro kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashi.
Masare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gwamnatin Enugu muna mata biyayya, to kuma ba mu san abin da ya dawo ta rushe mana kasuwa ba.
Sun sha yunkurin suna bukatar su rusa wannan wuri, chairman din farko wanda ake kira sa Malam Baba, to yana da takardun da aka bashi wannan wuri.
Muna so a biya mu diya asaran da muka yi, don na biliyoyin nerori ne. Bayan an biya mu diya asaran da kuma su gaggawa su taimaka mutane da dinshi.
Yau shirin na kudu maso gabashin Najeriya kan takaddama da korafin ƴan kasuwar dabbobi ta Ojin Riba Ogowaba da hukumomin jihar Enugu suka rusa a kwanakin da suka gabata. A dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙin sa ya tattara kodi koke na samu
madalla. Masare ƴan kasuwar da ke hada-hada a babbar kasuwar Oji River Ogowaba da ke gefen birnin Enugu na jihar Enugu ta kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da kokawa kan zargin tauye haƙƙi da ƴancin su da gwamnatin jihar ta yi ta hanyar rusa kasuwar ba tare da biyan diya ko maye musu gurbinta ba. Ɗan kasuwar da galibin su ɗan asalin yankin arewacin Najeriya ne da ke gudanar da harkokinsu na cinikayyar dabbobi a kasuwar sun ce sun kwashe tsawon lokaci suna harkokinsu a wannan kasuwa bayan sun mallaki filinta ta hanyar da ta kamata. Duk da cewa an kwashe ɗumbin shekaru aru-aru ana safarar kayayyakin amfanin gona da dabbobi daga yankin arewacin Najeriya zuwa kudanci domin cinikayyar su, amma har yanzu galibin ƴan kasuwar da ke wannan hidima ba su kai ga samun sukunin mallakar filayen kasuwa ba na dindindin. Akan ta sanya a kusan kowane lokaci ake samun takaddama tsakanin mahukunta a jihohin yankin kudanci da waɗannan 'yan kasuwa dangane da haƙƙin mallakar filin kasuwa, al'amarin da ke kai ga zargin tauye haƙƙi da 'yancin gudanar da kasuwanci kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi. Irin wannan yanayi ne ke faruwa tsakanin 'yan kasuwar dabbobi ta Oji River Ogowaba da gwamnatin jihar Enugu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin Mulami da Abubakar ya haɗa mana.
A baya-bayan nan ne dai wasu al'ummomin arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Enugu da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar inda kuma suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum sun tabbatar da cewa hukumomi a jihar ta Enugu sun rusa musu kasuwarsu ta dabbobi a jihar ta Enugu wanda suka mallaka shekara da shekaru, lamarin da suka ce ya haifar da babbar hasara inda ma kawo yanzu suke ci gaba da bayyana irin matsalolin da suka shiga ba tare da samun wani dauki ba. Ga abin da shugabannin kasuwar ke cewa.
Ahmadu Malani Jajere, mataimakin sakataren kasuwar Garki. Kasuwa dai abin da ya faru, gwamnatin Enugu muna mata biyayya, to kuma ba mu san abin da ya dawo ta rushe mana kasuwa ba. To tana ce mana mai gana ko tsaro ne, to mu kuma muna daidai tsaro daidai gurgudunmu, bata ba mu wani sabon wuri wanda ta rusa ta ce ga sabon wuri da ta ba mu, bata ba mu ko ina ba, sai dai ta zo ta yi rusau ta bar mu. Yanzu haka nan yanda ka gani mutane suna nan a ranar suke sanye, ba mai shagon ma ba inda zai kasu ta hannu, sai na gara suke rana yana yaya ake nema yana zo.
Suna na AA Shatilim, ni National Secretary ne na Amalgamated Cattle Dealers Association of Nigeria. Sun sha yunkurin suna bukatar su rusa wannan wuri, chairman din farko wanda ake kira sa Malam Baba, to yana da takardun da aka bashi wannan wuri, domin wannan wurin gwamnati ne ta bashi, ta bada wannan wuri Hausawa su zauna, sannan sun zauna sun gyara. To amma duk lokacin da aka zo yunkurin magana rusa kasuwa, yakan ce lalle kasa ba nasa bane, amma a biya Hausawa kudaden da suka kashe a wannan wuri domin su mallaki kasar su. To haka muke ta yi da su, magana da yake babu shi an rusa kasuwa ne dai kawai ba san zaman ɗan rayuwa a wannan wuri,
kamar ba wani zargi da aka yi muku ta bangaren tsaro.
Magana tsaro ka, ai gwamnati suna suke da haƙƙin tsaro, ai mu ne muna da yan banga ne wanda suke gadin wayannan mutane, kun daga dambo muka ɗebo su, su suke gadin mutane, kuma tun da aka kawo yan banga a wannan wuri Allah ya taimake mu muka samu sauki, wanda da dare na ana zuwa ma harbi dan sanda dauki bindigar sa, amma tun da Allah ya taimake mu muka zo da yan banga daga arewa, su suke zare mana bidiyoyin mu,
Eh suna na Alhaji Bello, eh kasuwa Agoba Garki a Enugu State, Kujiriba local government. Gargadi dai da suka bamu mu chairman local government ya zo kira mu yake rajin ma za a zo a rusa kasuwa tsakanin da zuwan sa da rusar da za a yi ko na dai. To mu kuma da wata abu ko na dai muka je kai wannan abun kina ko kinin sa ne bakin gwamnati bane. A ce ya ba ku ji ko na dai a wadu da aka mu muna so a biya mu diya asaran da muka yi gaskiya asaran nan kan fa yana da yawa. Don na biliyoyi nerori ne ba magana mu. Ice ga iyaka kan bayan an biya mu diya asaran da wasu su gaggasa taimaka mutane da binci.
Bayanai dai sun nunar cewa an rusa shaguna sama da 500 a wannan kasuwa har ma da gidajensu da suke kwana. Mutanen garin kuma suna ci gaba da cewa wannan lamarin ya haifar da matsin rayuwa musamman da rashin wurin kwana. Ga ma abin da suke cewa shi ma wani da ke zaman ɗan ƙasa a jihar ta Enugu da aka rusa ma shago ya ce bai san iya hasarar da ya yi ba.
Sunana Sayyibu Suleiman Sala. Gaskiya halin da ake ciki mutane suna cikin halin da ba kyau. In ka zo mutane a waje suke kwana, wasu kan ma a wajen ma sai ta Allah, wasu abun da za su ci ma yana yi musu wahala. Amma an rusa bayan Allah da yawa, don shaguna da yawa da gidaje da yawa, wasu kan ma wanda suke da dan hali ma sun tura masayensu gida. Wasu wanda suke da hali kuma sun sake sayan kayan abubuwa sun zo a wajen suke sayarwa. In ka kalli bayan Allah kan gaskiya ba mu cikin yanayin jin daɗi. To babban abun ma suka ce kuma za a zo a rusa inda sauran inda muke zama za a rusa za a bar fili ne kawai.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an more ƴanci. Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, yayayya ko neman magana, sai an so yuna an daina. Yau ga wasu nan kuke nukura, don mun san ƴanci mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara hada gulma tsakani kan akara.
Gwamnatin jihar Enugu ta ce ta rusa wannan kasuwa ne sakamakon gararin taɓarɓarewar tsaro a wannan kasuwa. Musta Uche Anyam shine shugaban hukumar tsaftace birnin Enugu, na kuma tuntube shi ta wayar salula.
We are after the criminals, the prostitutes, the drug dealers, the gun runners. We are after all those chances that are there because we don't want another.
Yana cewa ne mun rusa wannan kasuwa ne sakamakon zargin da muke musu na aikata ba daidai ba, musamman kan matsalolin tabarbarewar tsaro a wannan kasuwa. Mun tabbatar da cewa suna ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da aikata laifuka daban-daban da suka shafi sayar da miyagun ƙwayoyi da kuma mallakar bindigogi ba bisa ka'ida ba. Ba ma son abin da ya faru a kasuwar dabbobi ta Lobanta da ke nan jihar Enugu ya sake afkuwa a wannan kasuwa. Shi ya sa muka ɗauki wannan mataki.
Because we don't want another repeat of Lobanta in Enugu state. So those are the.
An daɗe ana zargin Fulani a Najeriya da cin karansu ba babbaka, musamman kan harkokin tsaro, lamarin da suka sha musantawa. Ga abinda mataimakin shugaban kungiyar kasuwar dabbobi a jihar ta Enugu ke cewa dangane da wannan zargi.
Ba abin da muka gani. Ban ga komai ba nan. Don ba mu ga wanda aka kama ba. Wannan ce kina zubi ma ba mu ga wanda aka kama. Muka tabbatar ga wanda aka kama ba mu kai shi ba. To ɗan banga mun dade da su. Wannan kusan tun da aka kusan kafa kasuwar bai wuce shekara ɗaya na biyu ba aka kawo su garin nan. Ko ba su da illa da cewa wani abu suna nan muna tare da su.
To Allah ya kyauta. Masu saurare, ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sakkwato, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar neman samu, sai za a da ido a wajen damu, me ya ce ni tabiɗar ilimi, shi ne manufar mulkin kanmu.
A gaida na Kwari, yanzu kuma sai.
kasashen Najeriya da Amurka sun daga sama sosai a jadawalin mafificin kasashe ta haujin kwallon kafa na duniya na hukumar FIFA bayan da suka fafata wasan karshe ta gasar kwallon kafa da cin kofin nahiyar Afrika. Duk da kashin Najeriya da ta sha a wasan na karshe ta daga sama har matakai 14 inda a yanzu ta koma kasa ta 28 a duniya kuma ta uku a nahiyar Afrika. Abrakon da ta lashe gasar ta Afcon kuma ta haura matakai 10 inda ta koma ta 39 a duniya kuma ta 5 a nahiyar Afrika. Morocco ta ci gaba da dare matsayinta na kasa ta farko a nahiyar Afrika kuma ta 12 a duniya. Duk kuwa da wajarar da ta yi a zagaye na biyu na gasar ta nahiyar Afrika. Yayin da Senegal take ta biyu a nahiyar Afrika kuma ta 17 a duniya bayan da ita ma ta fice daga gasar a zagayen na biyu. Kasashen Tunisia da Algeria kuma sun sami koma baya ne a yayin da suka fadi matakai har 13 kowannensu sakamakon ficewar soto a matakin rukuni na gasar, inda Tunisia ta koma ta 41 a duniya ita ko Algeria take ta 43. Da watanni na bayyana cewa shahararren dan wasan kungiyar PSG ta kasar Faransa Kylian Mbappe ya cimma matsaya da kungiyar Real Madrid ta kasar Spain, inda ake sa ran zai koma takale da a karshen wannan kakar wasanni. Mujallar wasanni ta Maka ta tabbatar da cewa tuni dan wasan dan kasar Faransa ya rattaba hannun kwantaragi da Madrid makonni biyu da suka gabata, wanda za ta soma aiki daga ranar 1 ga watan Yuli. A ranar 30 da ta gabata ne Mbappe ya shaidawa kungiyar ta PSG aniyarsa ta barin kungiyar a ranar 30 ga watan Yuni. Aka haka ne kuma ya nemi kungiyar da kada ta yi masa tayin sabon kwantaragi. Yunkurin Real Madrid na farko na mallakar Mbappe ya hadu da cikas a shekara ta 2022, sai da dan wasan ya yi amai ya lashe bayan cimma matsayar kwantaragi da kungiyar. Wasu rahotannin daga kasar Italiya kuma na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar Napoli na duba yiwuwar sauya mai horar da 'yan wasan kungiyar Walter Mazzarri. Hakan na zuwa ne sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta tun somawar aikinsa da kungiyar a watan Nuwamban da ya gabata, inda ya sami nasara sau 5 kacal a cikin wasanni 16 da ya jagoranci kungiyar. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta tuntubi mai horar da 'yan wasan kasar Slovakia Francesco Calzona domin mai gurbin Mazzarri. Calzona ya taba aiki a Napoli a matsayin mataimakin mai horar da 'yan wasa karkashin jagorancin Maurizio Sarri da Luciano Spalletti. A baya kadan an yi tare da raɗin da ke alakanta Jose Mourinho da komawa kungiyar ta Napoli bayan da ya raba gari da AS Roma a watan da ya gabata. To sai dai babu rahoton wata tattaunawa a tsakanin su kawo yanzu. Karshen labaran wasannin kenan, mu kasance lafiya.
To a gaida Mursala Sanyin na. Kafin mu yi sallama da ku masu saurare ga labarai, amma a takaice.
Yulia Navalnaya, uwar gida ga shugaban yan adawar Rasha Alexei Navalny da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata, ta sha alwashin ci gaba daga inda mijinta ya tsaya a ayyukan da yake na fafutuka, inda ta ce za ta ci gaba da yakin neman yanci tana mai kira ga jama'a da su mara mata baya. Yayin wani jawabi da ta yi ta kafar bidiyo, Navalny ta zargi shugaban Rasha Vladimir Putin a matsayin wanda ya kashe mata miji. Mutuwar Navalny a wani gidan yariyin Rasha a ranar Juma'a ta haifar da suka a ciki da wajen kasar, yayin da kasashen yammaci suke zargin fadar Kremlin da hannu a mutuwar tasa. Sai dai kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya musanta hannun gwamnati a mutuwar ta Navalny. A yau Litinin, 'yan tawayen Houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin kasar Belize yayin da yake ratsawa ta mashigar Bab el Mandeb. Wata sanarwa da Houthin ta fitar ta bayyana sunan jirgin a matsayin Rubima, wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗen daular Laraba zuwa Bulgaria. Mayakan na Houthi sun fara kai hare-hare tun a watan Nuwambar bara, inda suke amfani da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami a tekun Maliya. 'Yan tawayen waɗanda ke samun goyon bayan Iran sun ce suna kai hare-haren ne don nuna goyon baya ga Falastinawa da ke Gaza.
To da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku masu saurare. Sai kuma zuwa gobe da safe, idan Allah mai kowa mai komai ya amince, a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona Wamai Nandudu da ta shirya ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asuba ta gaba.